Shugabar kungiyar kanwan ta kasa Hajiya Rafi'atu Ido Wusani ta bayyana takaitun kungiyar a game da takarbarewar harkar tsaro a kasar, lamarin da ke ci gaba da haifar da hasarar rayukan al'umma babu ji babu gani. Rafi'atu ta ce tun ana bin mutane a manyan titunan kasar, yanzu gida-gida ake bi, ana kama maza da mata, ana kashe su, ana kuma garkuwa da su har bayan sun karbi makudan kudade daga hannun dangin waɗanda suka kama.
We consider these audacious attacks on education as a looming disaster for the country. Many children have been discouraged from going to school, especially in the northern part of the country.
Rafi'atu ta yi Allah wadai da yadda al'amarin zai iya shafin harkar ilimi, musamman a shiyoyin arewa inda matsalar ta fi kamari. Rafi'atu ta ce ya kamata gwamnati ta aiwatar da haƙƙin da ya rataya a wuyanta, kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada, na kare rayuka da dukiyoyin al'umma, kuma tana so gwamnati ta yi shi a zahirance. Daya cikin jami'an kungiyar Farida Sada ta ce kungiyar na ba da shawara ga gwamnati da ta yi hoɓɓasa wajen tuntuɓar sarakuna, shugabannin ƙasa, gwamnoni, shugabannin ƙananan hukumomi, mata da matasa don samun bakin zaren.
Muna ganin cewa ya kamata gwamnati ta kira duk kowa da yake da ruwa da tsaki a kan harkar tsaro da kuma gudanar da shugabanci a cikin ƙauyuka da al'ummomi. Idan na ce shugabanci, ina nufin kamar su sarakuna, kamar malamanmu, kamar irin su chairman na local government, kamar su hakimai, su daga tai kasa-kasa, tunda mun ga abin da yanzu in muka lura ya ta a cikin irin kasa-kasa kuma grassroots level, anan ake zuwa ana abubuwan nan. Saboda haka gwamnati ya kamata a kira wani babban taro muke gani wanda zai kunshi waɗannan mutane da muke magana baki ɗaya, a zauna a tattauna, kowa ya kawo nashi tunanin akan tebur, sannan sai a zauna a tattauna a ga inda za a samu mafita.
Shi ma ne sashen baki a al'amuran tsaro, Dr. Yahuza Ahmed Getso ya tsokace a kan batun, yana cewa
ya kamata a ce gogewa da basira irin ta hukumomin tsaro da masu aikin tsaro da masu aikin bincike na kwakwalwa na intelligence, a ce sun iya samu bin diddigi da kadin inda ake aikata waɗannan laifuka. Kuma wato wani hanzari ma ba gudu ba, ai duniyar yanzu ta yi nisa da abin nan da ake cewa GPS coordinate. Za ka iya ganewa wanda na san cewar gwamnatin Najeriya ta kashe makudan kudade koda a shekarar da ta gabata wajen inganta wannan sashi da yake kula da wannan, wanda da haka za a iya gano inda duk wanda ya aikata laifi yake, ba zai boye ba koda a cikin daji yake.
Kungiyar Form 1 ta ce tana mai ba da shawara gwamnati ta dauki matakan sulhu maimakon yin amfani da karfin soji. Madina Dauda, muddin Amurka daga Abuja, Najeriya.